demokradiyya a yau. Cikin shirin,
we were talking of Jukumu and TV in Bukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed.
Mutum dubu biyu sun mutu, ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari, ba mutum ɗaya tilo da aka gurbanar gaban kotu, ba ko hukunci ɗaya da aka zartar. Waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin?
Mai martaba sarkin murya Alhaji Abbas Tafida kenan a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Jawabin nasa shine za mu mai da hankali a kai cikin shirin a yau. Jama'a sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Daya daga cikin ginshikan demokradiyya shine tafarkin doka da oda. Babu mutum komai girman sa kama daga shugaban Amurka har zuwa talaka wanda yafi karfin doka. Abinda kusan masana suke cewa babu shi a kasashe irin Najeriya yanzu. Doka tana aiki idan kana da hali ko kana da mukami. Saboda haka ne yanzu kowa ko kuma kowace al'umma ta yanke hukuncin yi wa kanta alƙalanci kan duk wani al'amari. Hukumomi ba su da sauran tasiri wajen magance rigingimu. Wannan yana daga cikin dalilai da suke ƙara assasa harkokin tsaro a Najeriya, in ji masana. Domin ko a ƙarshen makon nan a jihar Taraba an kaiwa al'ummar Fulani a tsaunin Mambila hari, wadda ba zai kasance shi ne kaɗai ba. Ranar Litinin 19 ga watan jiya, mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya gabatar da kasida a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa kamar yadda Nasiru Adamu Leka ya fassara, gashi nan kuma zai gabatar.
I will give you an example. Just one month ago, we had crisis, we call it Jesse. One man who is rearing cows, I will not call him Fulani man or husband. Because every person can be a husband, is a right, is a business.
Zan ba ku misali, wata ɗaya da ya wuce mun samu wata fitina da muka lakaba wa Jesse, wani mutum mai kiwon shanu, don ba zan kira shi da Bafulatani ko makiyayi ba, don kowa ka iya zama makiyayi don ƴancinsa ne kuma ai kasuwanci ne. Makiyayin ya cinye masarar wani, ba wai tsabar masara ba, a'a karmamin masarar. Sai mutumin ya same shi ya tambaye shi, me yasa ya cinye masa karmaminsa? Sai ya amsa masa da cewa na ɗauka baka buƙatar karmamin ne. Sai ya mero makiyayin amsa da cewa ba aikinka ba ne ka faɗa min abin da nake so ko wanda ba na so. Karmamin nan nawa ne? Da aka ka biya ne? Ya ce nawa ne? Ya ce naira 1,000 ne. Sai ya ce a'a ba zai biya 1,000 ba. Sai manomin ya ce in dai ba za ka biya ni 1,000 ba, to zan doke ka. Kuma ilai ya doke shi. Makiyayin ya rama, dukansu suka faɗi ƙasa. Ramuwar makiyayin ta fi zafi. Sai aka kai ƙarar batun ga dagacin ƙauyen. Sai dagacin ya yi sauri ya kira 'yan sanda don su kama wanda ya duka mafi tsanani. Sannan ya ɗauki wanda ya ji rauni zuwa asibiti. Matakin dagacin ya dace. Cikin sa'a biyu, sai 'yan uwan ɗaya mutumin da aka kama suka zo suka ƙona ƙauyen. Su ma 'yan uwan mai karmami suka bazama suka ƙona ƙauyen su makiyayi.
By the next 3 days, 80 people are dead. The reason is simple. None of them could assess the implication of his action.
Kwana uku bayan nan an kashe mutum 80. Dalilin wannan fitina mai sauki ne. Duk mutanen biyu ba su yi tunanin abin da matakin da suka ɗauka zai jawo ba. Wannan kuma ya zo ne daga rashin amfani da hankali. Abu na biyu shine gazawar tsarin shugabanci da fannin shari'a. Ina zaune a nan Taraba shekaru 30, gashi yau muna maganar manoma da makiyaya. Amma shekaru 10 da suka wuce, 1992 fiye ma da shekaru 10, muna maganar fitinar Jukunawa da 'yan ƙabilar Tibine a Bukari.
We were talking of Jukumu and Tibine in Bukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed.
Mutum dubu biyu sun mutu, ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari, ba mutum ɗaya tilo da aka gurbanar gaban kotu, ba ko hukunci ɗaya da aka zartar. Waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin? Duk wanda ya bari Jukuna da Tibi suka yi ɗauki ba daɗi da juna a tsawon shekaru 3, da barinsu su yi amfani da makamai, to ba mamaki shi ne mara makiyaya baya su riƙe bindigoginsu. Ya zama wajibi mu dakatar da shata daga ta farko in muna son mu tsira a zagaye na biyu. Duba rikici tsakanin kabilar Kutep da Chamba, ba wani dalili fa. Waɗannan fa mutane ne ma da ba za ka iya bambance su da juna ba. To amma koyaushe sai ka ga bishiyar lemo a garin Takun an sare ta. Koyaushe sai ka ga an rushe kowane gida. Kuma jami'an tsaronmu suna wajen, hukumominmu ya dace suna aiki, amma ba sa aikin. Ya zama wajibi mu sa su yi aiki.
The chairman said when you say a problem, say the solution. The solution here is police is not effective is not because they are bad.
Shugaban wannan zama ya ce duk lokacin da ka ambaci matsala, to kuma ka faɗi yadda za a magance ta. Maganin lamarin shine 'yan sanda ba sa tasiri. ba wai don sun lalace bane. Babbar matsalar ita ce rashin basu wadatattun kuɗin aiki, yan sanda basu da kayan aikin da za su ɗau mataki a kan kare, basu da wadatattun bindigogi, basu da wadatattun harsasai, basu da dukkan aikin da za su ɗau mataki cikin hanzari, ciki kuwa har da jahilcin da nake magana. Yawancin yan sandan ba su kai ma'aunin da ya dace ɗan sandan Najeriya ya cika ba. Idan wannan ya ci gaba a haka, ba za mu taɓa iya magance ko ɗaya daga matsalolinmu ba. Yau muna maganar matsalar manoma da makiyaya, to karfa mu manta, je muna maganar matsalar manoma da manoma ne. Ko ba mu san me gobe za ta haifar ba. Duk waɗannan na buƙatar magani ne. Maganin shi ne sashin tabbatar da doka da oda ya riƙa aiki, aikin kuma a kan lokaci kuma ya zama cikin hikima. Na uku shi ne ya zo kanmu mu jagorori, za mu yi surutu a nan, za mu faɗi maganganun da muke so, amma abu na farko a shugabanci na gari shi ne adalci.
We cannot have a governor from every tribe. We cannot have an emir from every tribe. We cannot have a governor from every religion. We cannot have an emir from every religion. Whoever becomes a governor, becomes an emir, becomes whatever position.
Ba za mu samu gwamna daga kowace kabila ba, ba za mu samu sarki daga kowace kabila ba, ba za mu samu gwamna daga kowane addini ba, ba za mu samu sarki daga kowane addini ba. Duk wanda ya zama gwamna ko sarki ko kowane ma mukami ya zama wajibi ya mallaki abu daya a akasarin lamari, inda ba munafurci zai yi ba, zai zama daga kabila daya ne da addini daya. Da haka ya zama karramawa ga duk masu jagoranci ciki har da ni kaina. Ya zama ba za mu zama ƴan wata kabila ba, jinin da yake gudu a jikin mu zai iya zama na wata kabila, amma ya zama wajibi matakan da shugabanni za su dauka ya zama na adalci ba son kai. Idan muka zama masu son kai, duk wanda kai wa zalunci to zai mai da martani. Karshe za ka kare da yin nadamar rashin adalcinka. Adalci yana da kyau ga kowa, kuma na kowa ne, kuma shi ne gwadabin kariya ga kowa. Na hudu su ne matasa. Kowa kafin ya tsufa matashi ne. A lokacin da muke kuruciya ne ya dace mu koyi aikata abin da ya dace, amma abin da muke da shi a taraba shi ne kusan kowace jama'a tana da tsagera, matasa yan tsagera. Waɗannan matasa ba sa zuwa makaranta, sun zama dillalin ƴan siyasa. Da zarar akwai wata ƙura duk kankantarta, sai su yi amfani da damar su wuce gona da iri.
So I call on the governor to outlaw outright all question of youth militia in every community. Our youth can associate, but they should associate.
Da haka yana kira ga gwamna da kai tsaye ya haramta duk wata kungiyar matasa ƴan tsagera a kowace al'umma. Matasanmu za su iya mu'amala da juna, amma ta fuskar ci gaban rayuwarsu ta samun ayyukan yi da zama mutanen kirki a cikin al'ummarmu.
Finally, the last issue I want to raise is the press itself. You feel everywhere with your cameras. When people like you give stories, two people you say 200, 200 you say 2, according to what you want.
A ƙarshe, magana ta ƙarshe ita ce kan ƴan jarida. Kukan kunna kamarorinku ko ina. Idan an kashe mutane, kukan ba da labari. Idan an kashe mutum biyu ne, sai ku ce mutum ɗari ne. Idan an kashe mutum ɗari, sai ku ce mutum biyu ne, bisa son ranku ko bisa muradunku.
We cannot go forward unless you pressmen becomes analytical.
Ba za mu samu nasara ba sai ku ƴan jarida kun zama masu nazari, adalci, masu son ci gaban ƙasa, masu ƙirƙiro maslaha. Ya zama wajibi mu gyara Taraba, mu gyara Najeriya, kuma ba za mu cimma wannan guri ba sai dukkan mu mun yi niyyar yin abin kirki. Na gode ƙwarai.
Thank you very much. Unfortunately, my chairman, I was only told you are coming today, yesterday evening. So between now and morning you will get my submission.
A farkon watan Yunin bara ne, idan kuka tuna, mahara a yankin tsaunin Mambila suka kai wa Fulani a yankin wani mummunan hari da mukaddishin Brigade Commander na Bataliya ta 3 Brigadier General Benjamin Ahanatu, wanda ya kai ziyara jim kadan bayan an kai harin, ya kira da kusan kisan kare dangi.
The only Fulanis who are barely surviving today are the ones that ran away, who managed to escape. It just tells you the aim, the plan by the perpetrators to eliminate or totally wipe out these people, because even small children, 2-year-old children were slaughtered, pregnant women killed. Idea was some Boko Haram. Boko Haram will not touch women, they won't touch children. But here, they're slaughtering children, just slaughtering pregnant women and women. And it doesn't make any sense to anybody. It's like a genocide within the Mambila.
Duk da wannan shaidar da kuka ji, mun kawo muku wani rahoto a farkon shekarar nan, inda ake zargin Attorney General na jihar Taraban Yusufu Akirikwen ya rubuta wa rundunar ƴan sandar jihar Taraban wasikar neman ta saki dukkan waɗanda jami'an tsaro suka kama dangane da harin na farko da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin Demokradiya yau na wannan mako. Sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasira da Maili Kaya da Ibrahim Abdulaziz waɗanda suka taimaka da rahotanni da kuka ji da Chibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku zama lafiya.